Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa waba tatam kasa.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma.
Muna neman more emphasis, more attention should be paid to persons with disabilities, wurin lafiyansu, wurin education su, wurin transportation and recreations.
Rashin samun aikin yi da matsalolin jigila da rashin sukunin yin ilimi mai zurfi da fatali da tsarin gine-gine na daga cikin tarin matsalolin da masu bukata ta musamman ke fuskanta a Ghana. Sabili kenan wannan rukuni na al'umma ke bayyana fatan ganin sabon zababben shugaban kasar John Dramani Mahama ya dauki matakai kamar yadda ya yi alkawali. Ga karshen rahoton Idris Abdullah Bako daga Accra.
Muna neman mu ya disable muga qualification na mu samu aiki kuma mu yi kuma kuma fan da mu ke nema ne nan za kara muna ne kara muna don yanzu ga ba dai ne cikin gari na duka ai karfi kuma cikin gari nan da kanshi kuma muna neman farmer access building nan za a zo a yi duka za a duba sa a yi na disabilities access for disabilities kuma mu ma mu ya muna zuwa wurin wurare da yawa da yawa
sai nan kuma wurin aiki wurin samu aiki aiki na gwamnati sannan kuma public transport systems za ka kafta nan ka ce cikin gari for instance persons with disability dai shiga abin da muke kira nan ga trotro buses nan kuma sometimes kuma inda kake metro buses ba sunan cikin community da kake ko suna nan ma are they wheelchair friendly do they have ramps ko kwa lifts da mutum zai iya zauna kan lift ya lift din shi ya shiga da shi cikin mota so those are the things da muke nema gwamnati ya make sure kamar ya samu na buses da suke da lifts for persons with disability sai nan kuma Uber Bolts ride hailing apps nan kuma sometimes kuma ka kira mai shi ya zo ya dauke ka ya zo ya ganka man kana zaune kan wheelchair sometimes idan ya baka wani excuse ya ce wai bai dauke ka so muna neman gwamnati ya kawo doka sannan kuma mutum kuma ya rejectin ka irin nan drivers ko kuwa companies da suke reject people with disabilities muna neman more emphasis more attention should be paid to persons with disabilities wurin lafiyansu wurin education su wurin transportation and recreations kowa zai building duka ya make sure kama ya provide building nan with ramps ko da private developers money muna neman government ya make sure kama there should be regulations there should be laws to make sure kama kowa building duka yana da ramps yana da toilet facilities yana da washrooms and da wheelchair since that's your sleep, that's your use.
Kamar yadda dai lauya Abdulrahman wanda yayi magana na ƙarshe yace suna buƙatar zababben shugaban ƙasa da ya cika alƙawarin sa na bayo masu fama da laruran na ƙasa ilimin gaba da sakandare kyauta yace a ba su aikin yi haka kuma a yi duka da za ta sa a tsara motocin haya yadda zai dace da su haka kuma yace suna samun matsala a tasi na Uber idan direbobin suka ga masu laruran na ƙasa ne sai su ki daukar su to a sa doka da zai sa a hukunta wanda yake daukar su a ƙarshe yace a sa dokar yin gini da zai dace
to Allah taimaka idan muka nufi jamhuriyar Niger shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani mai larurar kafa da ke aikin walda da kanikanci a Maradi Salisu Sabiu wanda yayi karatun allo tun yana yaro bai samu yin boko ba dalili kenan ya shiga karatun yaki da jahilci lokaci guda da sana'o'in da ya runguma a kashin farko na hirarsa da Mansur Sani ya fara da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa
suna na Salisu Sabiu president na shiya ta uku nan reshen jihar Maradi kalkashin kungiyar mu ta na kasasu ta guragu nake jagoranci
a takaice me tarihin rayuwarka
to lalle tarihin rayuwata dai na harko dai nayi karatu na Muhammadiya nayi karatu sosai
boko ba
bangaren boko dai ban yi ba tunda a lokacin koi wani wanda abokin babana ne shi musha ne lokacin to akwai matsala ta karamcin rishin abun hawa an sakan dai na equal lokacin tsakanin mu da gidan mu da equal din akwai nisa shi kuma lokacin so yana ganin wannan dawainiya din tunda bai da wani abun hawa wanda zai kai ni ya Maiduni
daman haka aka yi ga
sai na shekara 12 ma
da lafiyar ka da kawo
daga masassara dare guda kawai kuma wannan matsatsara akai ta zuwa likita ana dawowa kai ta zuwa likita shi dai ne sanadiya dai ha aka kai nan babban likita ta mara da aka yi irin wannan masaji din wanda ake ma gura to lokacin akwai kurciya ka san ba inda isasshen wayo wanda lokacin ana tada ne in yi tsaye samu wani gini ko wani ina yin tsaye amma da yake ba kwashashin wayo gusawa sai tana wahala ka sallama ni na ubangiji
yanda Allah ya fara
eh haka ne
kai magana karatu da ina da ina da wani irin ayyuka akai daga wancan lokaci zuwa yanzu ko karatun ne kada akai ta yi kan mallaki hankali
bayan na kare karatu ana aka zo aka kawo projijika wanga masu koyi ayyukan hannu bangaren sudur na yi aiki kalkashin wata proje ana ce mata ozana
da kuma
da CBM onan mun yi farmasiyon ita ozana ita ce ta bamu horo bangaren sutura shi kuma bangaren gyaran daidaita sahu CBM ta bamu horo
bari mu karkare shirin na yau da kasar Saudiya inda wani dan asalin Najeriya ke sana'ar eja da masaukin baki yau shekaru sama da 10 Husaini mai gombawa ya yi amfani da cigaban kimiyya domin daukan darussa a wata makarantar boko da ke Najeriya. Abinda ke nufin samun tawaya ba za ta zama hujjar kama wuri akan titi don rungumar bara a matsayin sana'a ba. Saboda haka ya gargadi masu bukata ta musamman su tashi tsaye.
Idan Allah ya sa ka zama miskini, kar ka sa wani bakin ciki ko a rainka, to gaskiyar magana akwai abubuwan da Allah ya bamu na baiwa, duke amana. Gaskiya magana mai kyau ba ko ya zo idan ya ganka baka gasa ba kai nan karan ina kara jaddada wa miskinai su tsaya duran da Allah ya saka zama ko ka tsinci kanka a wani hali ba a wani hali bane abu ne na alheri domin anan inda nake ina gani akwai wani matashi baya gani amma wallahi wanki da guga yake karba iya gurgurdin shi to ina jin dadin wannan abu miskinai da ka sani dai a Saudi da suke yin wannan baraje kaso 90 babu
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su da wakilan muryar Amurka Idris Abdullah Bako a Accra da Mansur Sani a Maradi da producer Jilly Lizas Gresham ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokai na sashen Hausa ke cewa a cigaba da hidimomin Kirsimeti lafiya